Kwanaki biyar da barkewar kazaman rikici a tsakanin Isra'ila da mayakan kungiyar Hamas, aka so maganin gangami na nuna goyon bayan Palestinin a wasu sassan kasar Jamus. Zanga-zangar dai ana shirya ta ne a matsayin ta lumana, sai dai a baya-bayan nan takan rikidewa zuwa tarzoma, inda har aka samu artabo a tsakanin jami'an 'yan sanda da masu zanga-zangar da aka zarga da furta kalaman kyamar Yahudawa a wani gangami na birnin Berlin da ya sa gwamnati ta ɗauki matakin haramta, duk wani gangami makamancin hakan a yanzu. Sabuwar dokar da tuni ta janyo martani daga masu goyon bayan Palestino da ke ganin zanga-zangar ce dama ɗaya tilo ta jan hankalin duniya kan abin da ke faruwa a zirin Gaza. Amir Ali na ɗaya daga cikinsu. Ya ce, kalli yadda manyan ƙasashen duniya ke nuna goyon bayansu ga Isra'ila, amma ba a yarda Palestino ta nuna damuwa ko sukar rashin adalcin da ake mata ba. Misali, kalli rikicin ƙasar Rasha da Ukraine. Ai, duniya ta amince Ukraine ta kare kanta daga mamayar Rasha don tsare ƙasarta, amma ba a yarda Palestino ta yi hakan ba. To ina adalci a nan? Rana a nata ɓangaren na ganin ba duk aka haɗu aka zama ɗaya ba, duk da cewa an samu ɓarkewar rikici a yayin zanga-zangar. Ta ce dubban fararen hula na cikin ukuba a Gaza, kuma Isra'ila ta ce za ta sake kai wasu sabbin hare-hare a arewacin Gazan. Shi ya sa muke son mu fito, mu ci gaba da jan hankalin duniya kan a dakatar da faɗan ta hanyar wannan zanga-zangar ta lumana da muke yi. To duk da dokar haramta zanga-zangar dai, akwai waɗanda suka yi fatali da dokar suka kuma fito don yin boran a ɗazun nan. Mutum fiye da 100 aka kama bisa laifin take dokar a Berlin fadar gwamnatin ƙasar ta Jamus. Ayman Maziyek shi ne shugaban wata babbar cibiya ta musulmai mazauna Jamus. A tattaunawarsa da kafar talabijin ta Tages Temin a Jamus ya ce, rikicin da ke faruwa shakka babu abu ne mai so sa rai, amma ya kamata kowa ya sani cewa addinin Islam bai amince da duk wani yanayi na aibata Yahuda ko tayar da zaune tsaye ba.
Jede form von Antisemitismus,
ya ce muna son fayyace wa duniya cewa haramun ne a addinin Islama musulmi ya aibata ko nuna kyamar Yahudawa ko wulakanta addinin wasu. Saboda haka ba ma goyon bayan masu wannan aƙida. A matsayinmu na musulmi da ke nan Jamus, muna Allah wadai da yin hakan. To, haramta zanga-zangar dai ta biyo bayan wani artabu ne a tsakanin jami'an 'yan sanda da masu zanga-zangar da aka samu na furta kalaman kyamar Yahudawa a yayin gangamin na birnin Berlin a ranar Juma'ar da ta gabata. Al'amarin da ake ganin ka iya tayar da wutar rikici a ƙasar idan har ba a gaggauta yi wa tufkar hanci ba. Sai dai tuni batun ya haifar da muhawara a cikin ƙasar kan sahihancin 'yancin faɗin albarkacin baki a Jamus. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.